sai Jabiru ya ce kwarai kuwa ashe kenan tunda an ce farauta ce bai halatta mahurumi ya kashe ta ba ba kamar irin sai zaki bane ko kura wanda yake suna tumbe kenan abu wannan hadisin a cikinsa akwai hujja ga malikawa wanda suka tafi akan cewa ai dabbobi na jeje masu fika cinsu ba haramun bane karahiya ne tunda rabu tana cikin dabbobin da suke masu fika amma gashi Jabiru bin Abdullahi an tambaye shi cewa manzon Allah ya ce a bar farauta ce wato abin da za a farauta ce a ci a ci yace kwarai annabi ya faɗi haka Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce duk masu littattafan da sunan guda hudu sun fidda shi Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Ali ibn al-Madini yace ya Ibn Sa'idin yace Jarir ibn Hazim ya rawaito hadisin nan yace daga Jabiru daga Umaru ya kara Sayyidina Umar a ciki hadisin da Ibn Jarir din yafi inganci cewa daga Jabiru ne daga Manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi suke wasu malaman sun yi aiki da abin da hadisin nan ya kunsa dan gane da wanda yake cikin harama da haji ko umra idan ya kashe siyaki idan ya kama siyaki cewa sai ya bada sakamakonta babin abin da yazo game da shin wanka saboda shiga makka babin abin da yazo game da yin wanka saboda shiga makka ya karbar ga Abdullahi ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka saboda shiga Makka a gudu ake ce masa fakhi guri ne wanda yake kusa da Makka Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne wanda yake ba abin kiyayewa ba hadisin da yake ingantacce shine abinda Nafi ya rawaito daga Abdullahi ibn Umar to ashe Abdullahi ibn Umar yana yin wanka saboda shiga Makka akan wannan imami Shafi'i yake haka ma malamin sa Imam Malik cewa an so yin wanka don shiga Makka illa ya ka malikawa suka ce wannan wankan ba za a tsaya cudanya jiki ba tunda sannan ana cikin harama cewa an so a yi wanka don shiga Makka Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wanda aka fada a isnadin hadisin nan yana da rauni a wajen hadisi malamai da yawa sun yi suka a cikinsa musamman wasu daga cikin sa'o'insa kamar su Imam Malik sa'ansa ne abokin neman iliminsa ne Imam Malik ya karɓi hadisi wajen uban shi Abdurrahman shine Zaid ibn Aslam yana cikin manyan malaman Imam Malik amma dan nasa sai zama Imam Malik akwai kamar ma rashin jituwa za a ce tsakanin su yana ganin raunin sa kwarai Imam Malik har an tambaye shi magana mai ban mamaki ko irin wannan sai ya ce a ku je wajen Abdurrahman shine zai faɗa muku labari daga ubansa daga Nuhu yana nufin annabi Nuhu wai irin yanda yake ketare a wajen hadisin sa ko abin da ya kama daga da wannan to Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce Abdurrahman din nan yana da rauni haka na Ali ibn al-Madini donin su daga malamai duk sun ce Abdurrahman din nan yana da rauni ba mu san hadisin nan ya zo marfu'i ba cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya wanka in ba daga hadisin shi Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ba wato abun mamaki a game da shi da ƴan uwansa ubansu yana cikin manyan malamai amma wasu malaman suka ce ai gaba ɗaya ƴaƴansa duk da ya haifa ba wani amintacce a wajen hadisi ya Ibn Muhayyin yace ai duk ƴaƴan Zaid ibn Aslam ba wani wanda zaka kama in dai a hadisi ne gashi bayan Abdurrahman din yana da wasu ƴaƴa yana da ɗa Abdullahi yana da ɗa Usamatu to amma Imam Ahmad yace ai Abdullahi din shi amintacce ne, inji Imam Ahmad yace Abdullahi ibn Zaid ibn Aslama shi amintacce ne, amma dai sauran yan uwansa guda biyu da Usamatu din da Abdurrahman su raunana ne. To babu maja babu abin da yazo fi duhulin nabi sallallahu alaihi wasallama makkata, a cikin shigar annabi sallallahu alaihi wasallam makka cewa ya shiga ne daga inda yake tudunta, ya shiga ne daga tudu inda yake ya fi ko ina tudu a hanyoyin shiga makka. Wakacin kuma da yake nufin fita daga makka ya fita daga kasanta ne inda yake ya fi ko ina kwari a makka. Ya karbo daga Aisha kala tace yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zuwa Makka ya shiga ne daga sama, shine saniyatu kada'im, saniyatu kada'im, ya fita daga ƙasa shine kuda kuda. Yace Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullah ibn Umar. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin Aisha nan, hadisin nan na Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Yanzu galibi an fi shiga gaba ɗaya ta kuda ɗin, da shigar da fitar duk kusan ta kuda ne, tunda ta nan ne hanyar judda ta fito, ko ta nan ne ta shiga. Babu abin da ya zo game da shiga annabi sallallahu alaihi wasallam Makka da rana, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ne ya shiga Makka. Cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ne da rana. Malamai suke cewa gaba ɗaya duk shigar da annabi yake Makka bai taɓa shiga da daddare ba, in ba sau ɗaya ba, shine lokacin da ya dawo daga yakin Hunainu ko yakin Taif da ya harama da umra daga jikin rana, to a sannan da daddare ya shigo Makka. Amma ba haka ba da shiga da annabi sallallahu alaihi wasallam ga Makka bayan hijira, to duk da rana ne. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, bari ingantacce ne, ma Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi. Wani daga cikin tabi'ai, wani daga cikin manyan malaman tabi'ai shine Adamu, yake cewa bayan Allah in kun ga dama ku shiga Makka da rana, in kun ga dama ku shiga da daddare, kada ku ɗauka matsayin ku kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagora ne abin koyi da shi, shi yasa ya shiga Makka da rana don mutane su gan shi, su ga duk abin da zai yi, saboda abin nan da zai yi duka shari'a ce. Amma ku haka kawai kuna ba wasu ba ku ce kuma sai da rana za ku shiga, ta yi zama shiga da rana ku matsawa kanku, ko da daddare ne kawai ku je ku shiga. In ji shi a ɗa'u a tasa fahimta. To malamai suka ce Ibn Hajar al-Asqalani ne ya kawo maganar nan ta a ɗa'u, sai ya ce kenan abinda za a fahimta daga maganar nan ta dawo, ashe wanda yake jagora wanda za a yi koyi da shi, to shi ma sai ya bari ya shiga da rana, amma wanda yake kamar ni kamar kai, ai ko da daren ne sai mu shiga, ko da daddaren ne sai mu shiga. To babu ma jaa fi karahiyati rafi'il yadaini inda ru'yatil bayti, babu abin da yazo cewa karahiya ne mutum dan ya hango Ka'aba ya ce zai daga hannunsa. Muhajir al-Makki yace an tambayi Jabir ibn Abdullah daidai ne mutum in ya hango Ka'aba ya ringa daga hannunsa, sai Jabir ibn Abdullah yace mun fita haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce hijjatul wada'i, tunda ita ce hajjin da kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gare ta tun ma da aka aiko shi. Da muka fita din nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an faɗa muku da muka gano Ka'aba daga hannayenmu muke, balle har yanzu ku ce inda daidai ne da ba sai mu yi ba sannan. Abu Isa Tirmidhi ya ce, daga hannu yayin ganin Ka'aba ya zo ne daga hadisin Shubatu daga Abi Qaza'ata, suna Abu Qaza'ata dinnan da Suwaidu bin Hujair. Arwayar Abu Dawud da mafalam ya kunya faluhu shi ya bayyana abun. Nasa'i a tasa ruwayar falam na kunna faluhu a kan wannan abinda hadisin nan ya kunsa na cewa ba a cewa za a tsaya daga hannu don an hango Ka'aba. A kan haka Abu Hanifa yake da Malik da Shafi'i, amma Imam Ahmad da Sufyanu Sauri suka ce a daga. Ma akwai ruwaya daga Abu Hanifa da Shafi'i da tace a daga, an cewa an daga ka daga hannun yayin haka. Da Imam Shafi'i ya ruwaito a musnadinsa daga Ibn Jurayj cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya hango Ka'aba yakan daga hannunsa, yace Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man sharafahu wa karamahu bima hajjahu wa atamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Shi Imam Shafi'i bayan ya kawo wannan ya ce ba wani abu da ya zo game da daga hannu yayin ganin Ka'aba, ko tabbatarwa ko korewa. Shi ya sa ni ba zan ce ba daidai ba ne, ni ba zan ce daidai ne ba. Wato abin da ya sa ko da yake ya kawo hadisin, amma ya ce ka ba wani abin da ya zo game da haka saboda hadisin munkadi ne. Saboda hadisin munkadi ne. Shi yasa kenan zahirin wannan maganar ta Imam Shafi'i a wajensa daga hannun ba karahiya bane, ba kuma mustahabbi ba. To, babin abin da yazo ya ake dawafi, babin abin da yazo game da ya ake dawafi. Wato ya karbo hadisin daga Sufyanu Sauri, malamin nan babba Amirul Mu'minin na fil hadis, shi kuma ya karbo daga Ja'faru Sadiq jika Annabi sallallahu alaihi wasallama, malami babba. Shi kuma ya karbo daga mahaifinsa Muhammadul Bakir. Shi kuma ya karbo wajen Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka, kala Jabir yace yayin da manzo Allah ya zo Makka ya shiga masallaci sai ya sumbaci Hajarul Aswad, sannan ya tafi yana dabsa damansa, wato ya sanya Ka'aba daga hagun da shi kenan. Ya gaggawa a suru uku na farko, ya tafiyarsa ta al'ada a suru hudu da suka rage. Sannan bayan ya gama dawafin nan bakwai ya je wajen makamu Ibrahim ya ce ku rigi gurin yin sallah dab da makamu Ibrahim, ku yi sallah kusa da makamu Ibrahim. Ya yi sallah raka'a biyu, alhali ya sanya makami tsakaninsa da Ka'aba, makamin yana daga gabansa. Sannan da ya raka abin sai ya je Hajarul Aswad, bayan ya yi raka abin ya sake sumbantarsa, sannan ya tafi wajen Safa. Sannan Safa ba cikin masallaci take ba, sai an yi tafiya kafin a je ta daga masallaci zuwa inda Safa take da tafiya. Ina zaton ya ce inna Safa wal Marwata min sha'irillah. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abdullahi bin Umar wanda Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da Jabir bin Abdullahi hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Imam Muslim ya ruwaito shi, hadisi ne wanda yake ya kunshi manyan malamai. Mahmudu bin Gailana malami ne babba na hadisi, Yahya ibn Adam malami ne babba, ba a hadisi ba a ilmai da yawa, yana da littattafai da dama wanda wa'ansu daga cikinsu hayyo akwai ragonsu. Suyanu Sauri an san matsayinsa, Imam Amirul Mu'minin ne da fil hadisi, malami ne yana cikin manyan malamai mushahidai. Ja'far Sadiq gashi mahaifinsa haka, Jabir bin Abdullah yana cikin manyan sahabbai masu ba da fatuwa wanda suka ruwaito hadisai fiye da dubu, ya ruwaito hadisi wajen 1500 da wani abu. To, ana yin aiki da abinda hadisin nan ya kunsa a wajen malamai, yanda aka sifanta haka malamai suka ce ai mutum yana zuwa Kaaba, abinda yake haƙinsa ya zarce su mace Hajar al-Aswad, inda sun mantata masa imkani, sannan ya hada cikin dawafi, inda dawafin da yake zuwan sa ne kenan ya gaggawa a guda uku na farko, sannan ya tafiya sa daidai ta al'ada a guda hudu, in ya gama ya sallah sannan kuma ya je sake sumbatar Hajar al-Aswad, sannan in yi masa imkani sannan ya fita zuwa Safa ya je ya sa'i, inda zai sa'i. Babu abin da ya zo a cikin cewa za a yi gaggawa daga Hajar al-Aswad a sa'i zo wajensa a yi haka sau uku. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gaggawa daga Hajar al-Aswad haƙi zuwa Hajar al-Aswad sau uku, sau uku na farko ya yi tafiya ta al'ada guda hudun da suka rage, shi ma dai wannan isnadin kamar wancan ne, illa iyaka shi mutum uku na farko ne ba wa'incan ba ne. Ali ibn Hashramin ne shi ma malami ne babba, Abdullahi ibn Wahabin an san matsayinsa, kusan duk malikawa duk almajiran Imam Malik ba masanin hadisi kamar sa, malami ne babba na hadisi, wajen hadisi mai can dubu mai can ne a kansa, hadisai wajen dubu mai can ne da isnadansu Abdullahi ibn Wahabin ya haddace. Shi yasa da almajiran Imam Malik ma malaman hadisi ba wanda suke girmamawa irinsa, ga kuma Imam Malik din shi kansa ya karɓi hadisin ne wajen Imam Malik. To kala Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullahi ibn Umar. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Jabiru hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Muslim ma ya fidda shi. Shi kuma wancan da ya ce an karɓo a wannan babin daga Abdullahi ibn Umar shi ma dai hadisi ne da Muslim ya fitar, malamai sun yi aiki da abinda hadisin nan ya kunsa. Imam Shafi ya ce idan ya bar saurin nan a dawafi uku na farko da gangan ya yi abinda ba shi ya dace ba, ya aikata abinda ba shi ne ya dace ba, amma ba za a ce wani abu ya hau kansa ba. Idan bai sauri ba a suru uku na farko, sai bayan da ya uku ne na farko ba da sauri ba, sai kuma ya tuna ai an ce ana son ai sauri, to ba a ce bara ya rama wannan saurin a ragowar ba, su ragowar hudun ne ya tafiya sa ta al'ada, wurin yin saurin a dawafi uku ne na farko. Kuma wannan shine malamai suke cewa wannan yana daga abin da sababin sa ya gushe amma hukuncin sa yana nan, haza min ma zala sababu wa baqiya hukmu. Abin da yasa aka shar'anta shi, sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo umratul qara'i bayan da aka yi sulhun Hudaybiya shekara ta kewayo, kafiran Makka sun yadda a wannan shekarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka ya dawafi, sun ba shi dama ya zauna a Makka kwana uku ya dawafi, abinda zai zuwa kwana uku ya fita ya ba musu garinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo Makka kafirai suna hira tsakaninsu, yo ai wayannan da za su zo ma zazzabin Madina ya ci karfinsu, bara ku ga sun zo yanda za su yi dawafi. Manzo Allah ya samu labari ya ce tunda kafiran nan sun ce zazzabi ya ci karfinmu, in mun je dawafi uku da zami na farko mu yi da sauri, mu nuna musu muna nan da lafiyarmu muna nan karfafa, shikenan aka yi dawafin uku da sauri. Ya zama an shar'anta haka har lokacin da aka zo a wato hajjin wada'i, wanda a sannan Makka ta koma ƙasar musulmi, amma zama dai a dawafin kudumi guda uku na farko da sauri aka yi, shi yasa sababin ya gushe amma hukuncin yana nan. Hakan samu abu a shar'anta shi sababin ya gushe a ce an ɗauke shi, tunda daman abu yana bin sababinsa ne, amma akan samu abin da aka shar'anta a ce sababinsa ya gushe amma yana nan, kamar irin wannan kenan, kamar tunatarwa ne ga musulmi koyaushe su zamo ƙarfafa, su zama mazan da za su nuna wa makiyansu kafirai cewa suna nan da ƙarfinsu, kada kafirai su ga cewa kamar ba su da laka. Ko yaushe musulmi abin nema ne su ringa nuna wa kafirai cewa lalle suna nan da ƙarfinsu. Wai dole mustadafin min quwwatin wa min ribadil hayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunhum Allahu ya'lamuhum. To na wannan idan zai zo da wafin hajji, ai ba a shar'anta ba, ai dawafin qulubi ne aka shar'anta wannan saurin, amma a sauran dawafan da ba wa zai ba a shar'anta ba. To
wa qala ba'dhu ahli ilmi,
wa'ansu a cikin malamai suka ce su wa'anda suke a zauna a Makka su ba a bukatar su si sauri a dawafi. Yin saurin na dawafi mashru'i ne a haƙƙin baki kawai. Haka nan duk wanda ya harama daga cikin Makka, kamar wanda ya tamattu kenan, wanda daman shi zai harama ne daga cikin Makka, to shin ya zo dawafin hajji ba sai ya yi wannan gagga saurin ba a dawafi ukun na farko. Babu abin da ya zo game da sumbantar Hajarul Aswad da rukunul yamani, banda sauran rukunan Ka'aba guda biyu, rukunul shami da rukunul iraki, su ba a sumbantar su. Abu Tufail ya ce muna tare da Abdullahi ibn Abbas wa Muawiyatu, alhali Muawiya wawun na hali ne, Muawiyatu din ko mubtada ne, jumla haliya ce. Baya huce da wani rukuni daga rukunan Ka'aba sai ya sumbanta, duk rukunin hudu shi sumbanta yake, da rukunin da yake Hajarul Aswad yake wajen, da rukunul yamani, da rukunin iraki, da rukunin shami, duk sumbanta su yake. Sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda yake sumbanta a Ka'aba sai Hajarul Aswad, sai rukunul yamani. Sai Muawiya ya ce da shi ba Ka'aba ba ce, to ba wani abu nata da yake abin bari, ai ba wani abin da za a ce a bari, ko rukunul shami din ko iraki, ai da abin a sumbanta ne. Wato Imam Ahmad a ruwayar sa ya dadi anan cewa sai Abdullahi ibn Abbas ya ce da shi Allah fa ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatu, koi ya tabbata gare ku a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam, da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuza ku koyi da shi. Sai Muawiya ya ce gaskiya gaskiya ne kenan, sai ya bar abin da yake. Akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin an Umara daga shi Sayyidina Umar, akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Sayyidina Umar. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi na Abdullahi ibn Abbas hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Imam Ahmad da Hakim sun fidda shi. Ana yin aiki da wannan gurin mafi yawan malamai cewa sumbantar da ake ta Hajarul Aswad ne da rukunul yamani. Ka'abu su baci kome sai ko Hajarul Aswad da kuma rukunul yamani, sauran kada a sumbanta. Amma an ruwaito daga Jabir ibn Abdullahi da wasu kaɗan daga sahabbai cewa a sumbanci dukan ma. An ruwaito haka daga Jabir da Anas da Hassan da Husainu da Suwaid ibn Qaflat daga tabi'an. To babu abin da ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafi alhali yana mai irɗe bayi, wato ya sa tsakiyar mayafinsa ƙarƙashin hammatarsa ta dama, ɗaya gefen kuma ya fito da shi nan, amma gefen mayafin guda biyu ya fito da sunan dana, amma ya shigo da ɗaya wato ta nan ta ƙarƙashin hammatarsa, shi ne irɗe bayi.
Assalamu
ya karbo daga mahaifinsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafi da Ka'aba yana mai irtibai me ya fama hafinsa bisa kafada daya nan daya kafadar ya sanya shi karkasar hammatarsa ba komai akan daya kafada alhali da bargo a jikinsa. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisin da sauri ya ruwaito kenan daga Ibn Juraij, ba mu san shi ba sai ko daga ruwayar sauri daga Ibn Juraij. Hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Abdulhamidi shi ne Ibn Shaybata wanda yake yana yin ruwaya daga Ibn Ya'la, shi kuma Ibn Ya'la din daga mahaifinsa shi ne Ibn Umayyah at-Tamimi, shi wato dan Ya'la din sunansa Safwan. Abinda ya zo a wannan babi ne game da abinda ya zo dangane da sumbantar Hajarul Aswad. Abdis ibn Rabi'ata yace na ga Umar ibn al-Khattab yana sumbantar Hajarul Aswad yana cewa haƙiƙa ni zan sumbance ka na san kai dutse ne, in ba dan cewa na ga manzon Allah yana sumbantar ka ba da ba zan sumbance ka ba amma cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka shi yasa na sumbance ka. An ce a wata ruwaya Sayyidina Umar ya ce na san kai dutse ne da baka amfanarwa baka cutarwa. Sayyidina Ali ya ce ai akwai inda amfanin nasa zai zo a ranar alkiyama, an ce duk wanda ya sumbance shi zai masa shaida ashe kenan akwai amfaninsa. To Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Sayyidina Abubakar da kuma wanda ya zo daga Abdullahi ibn Umara. Abu Isa Tirmidhi ya ce wato shi hadisin na Sayyidina Abubakar ibn Abi Shayba ta ruwaito shi aka nan dara kudini. To Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan shi ko hadisin Abdullahi ibn Umara to Buhari ya ruwaito shi. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Sayyidina Umar hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Buhari da Muslim ma sun ruwaito shi. Wani mutum ya tambaya Abdullahi ibn Umara daga sumbantar Hajarul Aswad, Abdullahi ibn Umara ya ce ko na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantarsa yana rungume shi ya sumbance shi. Mutumin ya ce ya zan yi kenan idan aka fi ƙarfi na ya zama taro ya yi taro na ce zan sumbance shi abin ya fi ƙarfi na, ba ya faɗa min ya zan yi in aka matsatse ni akan sumbantar Hajarul Aswad. Abdullahi ibn Umara ya ce a ra'ayta bil yamani, maganan nan ta taka ta cewa ya zan yi kamar da ita can wani waje ka jefa ta yama. Yanda na faɗa ma na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rungumar sa yana sumbantarsa yake nan kai ma cewa mutum a faɗa masa ga yanda za a yi abu ya ta gawo hanzari tun an yi kazafa ai alama cewa ma ba ni yin ne a ransa ko da wani kokonto game da yi kawai an faɗa ma ga yanda ake abu daman ka je da niyyar kai ma sai ka yi idan a wannan halin ne ya zamo an fi ƙarfin ka to ai daman shi kenan. Ga shi la yukallifullahu nafsan illa ma'ata amma ba kafin ka je waje kai ta kawo cewa tun an yi kazafa da niyyar. Inda niyyar ai ba za a kawo wannan ba, inda niyyar ai ba za a yi wannan ba. Ya ce Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan shine Zubair ibn Arabi Ahmad ibn Zaid shi ya ruwa daga gare shi Zubair ibn Adi dinnan kwa mutumin Kufa ne ane masa alkunya da Aba Salama ya ji ba ɗaya ba daga wato ya ji daga Anas ibn Malik ya ji ma ba daga ɗaya ba daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainu Sauri ruwa daga gare shi da ba ɗaya ba daga malamai Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abdullahi ibn Umar hadisi ne kyakkyawa ingantacce an ruwaito shi daga Abdullahi ibn Umar ba ta fuska ɗaya ba ana yin aiki da abinda hadisin nan ya kunsa a wajen malamai sun so a sunbanci Hajar al-Aswad amma sun so yayin sunbanta tasa ka a ce za a ɗaga murya fa in lam yumkinu idan ya sunbanci Hajar al-Aswad bai masa imkani ba ya samu saduwa gare shi ba to ya ɗora hannunsa akan Hajar al-Aswad din ya sunbanci hannun nasa idan ya zamo ma yau koda da hannun nasa ne ba zai iya saduwa ga Hajar al-Aswad ba kamar yadda yanzu galibi haka ne ke afkuwa koda hannun ma ka ce zaka ɗora kan Hajar al-Aswad sai ya zamo ya gagara haka din ta abu ne wanda yake ya gagara to yanda zai yi sai ya sunbance shi in ya je daura da shi ya tsaya ya sunbance shi ya ce Allahu Akbar akan wannan imami Shafi'i yake akan haka mafi yawan malamai duk suke
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بابا من أبن ديزو شو زي فارة السفا وان زي سعي زي فارة سعي الناس ني دقا دوسا السفا kafin ya je Marwa daga Safa ne zai tafi Marwa amma ba ya ce zai fara daga Marwa ya taho Safa ba shi yasa wasu masabobin da yawa suka ce ai in ma ya fara daga Marwa ya taho Safa to wannan tahon wanda ya daga Safa daga Marwa zuwa Safa ba zai lissafa ba sai in ya zo Safa din shine in zai tafi ga Marwa zai lissafa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo Makka yayi tawafi da Ka'aba sau bakwai ya je makamin Ibrahim ya karanta ya bayin Allah ku riki gurin da za ku ringa yin sallah wajen makamin Ibrahim in kun gama tawafi sai sallah bayan makamin Ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka ta tawaf bayan makamin Ibrahim sannan ya je Hajar al-Aswad bayan yayi raka ta tawafin ya sunbance shi sai kuma ya tafi wajen Safa da ya je sai ya ce za mu fara sa'ayinmu da abinda Allah ya fara da shi a wajen ambato ya fara da Safa ya karanta inna Safa wal Marwata min sha'irillah haqiqa Safa da Marwa suna daga alamun addinin Allah Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Jabir ibn Abdullah hadisi ne kyakkyawa ingantacce Muslim ya fidda hadisi wanda yake dogo a cikin siffar hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana aiki bisa abinda hadisin nan ya kunsa a wajen malamai cewa zai fara da Safa mai sa'ayi ya fara daga Safa ya tafi Marwa idan ya fara da Marwa kafin ya je Safa daga Marwa ne ya taho Safa a maimakon a ce daga Safa ne ya tafi Marwa to wannan surun guda daya bai isan masa ba wato mafi yawan malamai duk sun tafi akan haka amma akwai 'yan tsiraru da su suka ce a in ne hakan ya munana amma wannan surin ya isa masa zai lissafa da shi waye bi da ubi safa yana farawa da safa malamai sun yi sabani a cikin wanda ya dawafi da kaba bai amma bai sa'ayi ba tsakanin safa da marwa har ya koma garinsu ko ya fito daga makka wasu a cikin malamai suka ce idan bai dawafi ba tsakanin safa da marwa wato bai sa'ayi ba tsakanin safa da marwa har sai da ya bar makka to idan ya tuna haka din cewa ai bai sa'ayi ba gashi ya bar makka to in ya tuna alhali yana kusa daga makka bai ni tafiyar da ya ba nisa to sai ya koma ya je ya sa'ayi tsakanin safa da marwa idan ko bai tuna ba har sai da ya koma ƙasarsu to wannan hajjin nasa ko umrar ta isan masa amma abinda zai ya bada jini shi yasa kenan bisa wannan kaulin sa'ayin ashe wajibi ne ba rukuni ba wajibi ne ba rukuni ba tunda wajibi a hajji shine wanda ake dora shi da bada jini in ba a zo da abinda yake wajibi a hajji ba sai a ce a bada jini hajjin yayi daidai rukuni ne bada jini baya isa daga gare shi yanda Ibn Ashir yake faɗa arkanuhu in turikat lam tujbari wal wajibatu ghayru ihrami bidam tajbirat min hadawa fa man qadim wa waslu bis sa'i mashrun fihima wa rak'atat tawafi in tahattama to wannan shine abinda Sufyanu Sauri yake kai na cewa shi dai sa'i ba rukuni bane amma wajibi ne a haji wasu daga malamai suka ce idan ya bar dawafi tsakanin safa da marwa har sai da ya koma ƙasarsa sannan ya tuna to wannan hajjin nasa bai ba shi ne abinda Imam Shafi'i ya tafi a kai Imam Shafi'i ya ce sa'i tsakanin safa da marwa rukuni ne nan da aka ce wajibin wato ana nufin rukuni ba wai wajibi ba bayan da za a yi haji ya inganta in ba a yi shi ba in ba a yi sa'i tsakanin safa da marwa ba inji Imam Shafi'i ya ce haji ba zai ba bai ba kamar masabarmu kenan masabar Imam Malik ma shi ma ya tafi akan cewa sa'i rukuni ne sa'i rukuni ne a haji sa'i kuma rukuni ne a umra ma babin abin da ya zo game da sa'i tsakanin safa da marwa Ibn Abbas ya ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai dawafi da Ka'aba yayi da sauri da sauri da ya je zai sa'i ma tsakanin safa da marwa ya zama yana yi da sauri dan ya nuna wa kafirai cewa har yau fa musulmi suna cikin karfi bayan da suke zato ba cewa da suka musulmi suka bar makka suka koma madina zaman su a madina ya rige musu karfi ko yaushe musulmi ana so ya ringa nuna wa kafirai karfinsa ba ya zalunci kowa ba ba ya cuci kowa ba amma da ya nuna karfinsa dan ko yanda ake fada shi kafiri ko yaushe Allah yake ya galagwan musulmi ya hakke masa shi yasa idan ana nuna musu karfin sai a rage wani abun kansu sa rage to Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Aisha da Ibn Umar da Jabir ibn Abdullah Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Ibn Abbas hadisi ne kyakkyawa ingantacce shine abinda malamai ke so cewa Aisha ayi tsakanin safa da marwa ma'ana sa'ayin anan ba wai zarar sa'ayi ba ana nufin in za a yi sa'ayin a yi da sauri a nuna cewa ana da ƙarfi fa ana nan lafiya idan bai da saurin ba ya tafiya ta al'ada ya tafiya ta al'ada tsakanin Safa da Marwa, sai su ga yin haka din da ya isan masa, ya bade wani abu ne wanda ake so. Naga da Kasir ibn Jumha ne ce naga Abdullahi ibn Umara yana tafiya da sauri a wajen sa'ayi, sai nace yanzu a cikin sa'ayin za ka ringa yin tafiya da sauri haka tsakanin Safa da Marwa? Sai Abdullahi ibn Umara yace ai in na yi sa'ayin nan da sauri da sauri, na ga manzon Allah yana tafiya da saurin. Wala in mashaitu kuma wallahi in na tafi a hankali ban yi saurin ba. Ai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a sanni ba da saurin ba. Ai duban yanzu na tsufa shi yasa ban dora wa kaina cewa sai na yi saurin ba, tunda ni yanzu tsoho ne garire ji Abdullahi ibn Umara. Abdullahi ibn Umara a cikin Abadilatul Arba'u ya fi su dadewa a duniya, kaga an ya girma Abdullahi ibn Abbas, amma Abdullahi ibn Abbas ya riga shi wafati, tun Abdullahi ibn Abbas ya wafati hijira ta 68 shi kuwa sai ta 73, a wata ruwayan ma sai da zuwa Muharram ya kama hijira ta 74 sannan ya wafati, ko dai a Zulhijja ne bayan an dawo daga Hajji a hijira ta 73, ko farkon Muharram ne hijira ta 74 shi Abdullahi ibn Umara ya wafati. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, wato duk masu sunanul arba'atu din nan da sun ruwaito shi, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da sun ruwaito shi. To menene hakika? Sayyiduna Jubairin ya ruwaito daga Abdullahi ibn Umara kamar wannan hadisin, Sayyiduna Jubairin ma ya ruwaito hadisi daga Abdullahi ibn Umara kamar wannan, kamar na Kasir ibn Jumhana din nan. Babin abin da ya zo game da cewa mutum ya yi dawafi alhali yana kan dabba. Abdullahi ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi akan taguwarsa idan ya kai wajen Hajarul Aswad, sai ya nuni zuwa gare shi da wani sanda da ke tare da shi. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Jabir ibn Abdullahi da Abi Dufaili da Ummu Salama. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin na Abdullahi ibn Abbas hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Akwai wasu daga cikin malamai da suke ganin ba daidai ba ne mutum ya ce zai dawafi da Kaaba ko ya sa yi tsakanin Safa da Marwa alhali yana kan dabba, suka sai dai idan da dalili, amma haka kawai ba dalili mutum ya sa yi dawafi akan dabba ko ya sa yi akan dabba, suka ce ba daidai ba ne. Kamar tsarma saban mu kaga cewa aka yi tafiyar a sa yi da tafiya dawafi duk wajibi ne. Wa wasluhu bis sa'i mashyun fihima warakatar dawafi in tahattama. Akan wannan Imami Shafi yake haka, ma akan haka Imam Malik yake cewa bai dace ba illa iyaka su Shafi'awa. Akwai kauli a wajensu da cewa ba a ba da komai dan an yi haka, an aikata dai abinda ba mai kyau ba. Amma wajen Imam Malik da Imam Abu Hanifa su daman sun ce wajen dawafi in mutum bai ba da kafarsa ba da wani hanzari ba, to sai ya bada jini. To babu abin da yazo game da farlar dawafi, farlar da take cin dawafi da Ka'aba. Ya karbo daga mahaifinsa shine Sayyid ibn Jubair, shi kuma ya karbo daga Abdullah ibn Abbas yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya dawafi da Ka'aba har sau 50 anan aka samu sabani tsakanin malamai, sabanin fahimta. Ana nufin yayi daidai har sau 50 koko ana nufin yayi 7-7 har sau 50? Dawafin ya zama ya kai 7-7 har sau 50 koko a dawafi daidai har 50? To wanne ake nufi? Wasu suka ce ai cewa abinda ake nufi yayi daidan sau 50, wasu suka ce a'a yayi 7, in yayi 7 daya yayi daya kenan, ya sake wata 7 yayi 2 har ya kai 50, to shine yayi 50 din. To wanda dai haka ya fita daga zinubansa, ya koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi.